Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da me goyar da kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Faransa Corinne Diacre, inda yau talata ne hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa ta bada sanarwar kara wa'adin kungiyar ta zuwa shekara ta 2024, wannan ko domin halartar wasannin kofin duniya na mata da wasannin Olympic da birnin Paris din kasar Faransa zai shiryawa a shekara ta 2024. Ita dai Corinne Diacre ta kai kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Faransa karo na farko a tarihinta a wasan kusa da na karshe na kofin kasashen Turai na mata na kwallon kafa da ya kammala a makon jiya a Britania, inda ta shaka shi a wasan kusa da na karshe a hannun Jamus ko Almanya da ta yi mata ci 2-1. A nasa bangaren mecin kwallaye dan kasar Portugal club din Liverpool na kasar Britania Diogo Jota, a yau ne kungiyar ta Britania da ta kankare a matsayi na biyu a kakar kwallon kafa da ta gabata a Ingila, ta bada sanarwar cewa dan wasan ya rattaba hannu a lokaci mai tsawo da jaridun Ingila suka bada sanarwar cewa zai kai har a shekara ta 2027. Kenan Diogo Jota zai ci gaba da bugawa club din na Liverpool har tsawon shekaru 5 a nan gaba. Ita ko wasan kwallon kafa ta kasar Spain da ake kira a halin yanzu La Liga za ta canza suna daga farkon shekara 2023-2024. Dalili ko shi ne bankin da ke janye da ragamar wasancewa da Bank Santander za ta janye daga wannan kwangilar, inda kamfanin AI Sport zai mai gurbinta. Wannan zai shigar wa hukumar kwallon kafa ta kasar Spain ko kuma Spain da kudade daga miliyan 30 zuwa miliyan 40 na euro a kowace shekara, maimakon rabin haka da take samu a halin yanzu. Shi dai kamfanin AI Sport shi ne ke da wasannin FIFA football da ake iya lodi a salulin nan Android. Asashen Chile, Uruguay da Paraguay da Argentina a yau ne suka aje takararsu ta neman shirya wasannin kwallon kafa na kofin duniya na shekara ta 2030 a daidai lokacin da za a cika shekara 100 da kirkiro da wasar. Kasashen dai guda hudu sun hada kai ne domin samun damar a basu su shirya wannan wasar. A wasannin tennis na mata na kwambalar Washington, yar kasar Canada ce Rebecca Marino ta yi karin kumallo da Venus William a yan ajin 32, inda ta kakkaɓe keta da ci 4-6-6-6-4. Sama da shekara guda kenan kamin Venus William din ta shiga wata babbar kwambala kamar irin wannan ta Washington. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.